a'a ba da nassi shugabancin Abubakar ba da nassi bane a'a zabi dai da sahaba fa zahaba al-Hasan al-Basri Hasan al-Basri dai daga cikin tabi'ai wa jama'atun da wasu jama'a min ahli al-hadisi da cikin malama hadisi sun tafi ila annaha sabatat bin nass al-khafi cewa shugabancin Abubakar ta tabbata ne da nassi koyayye me ma'ana an-nass al-khafi nassi wanda ba karara ba an yi nassi amma kai kai ci haka ba a fito fili ba shine nassul khafi wal ishara da kuma ishara annabi yayi wasu maganganu yayi wasu ayyuka tun yana raye yana ishara game da khalifancin sayyidina abubakar kun fahimta wa minhum daga cikin su kuma su magabata man qala akwai wanda yace bin nassul jali a shugabancin abubakar da nassi qarara nassi bayyananne qalan qalan kun fahimta wadhahab jama'atun min ahli alhadith su jama'a kuma da cikin malama hadisi sun tafi wal mu'tazila da wasu mu'tazilawa wal ash'ariyya da yan ash'ariyya ila annaha sabatat bil ikhtiyari zuwa ga cewa shugabancin abubakar ya tabbata ne da zaɓin sa'a sahabbai sun ka taru sun ka zaɓai ba annabi yan nassanta cewa bayan wucewa tai abubakar ya zan khalifa ba to kaji sabanin da an kai kenan sabanin ba ya cancanta ko bai cancanta bane a shin shugabancin da an ka bashi akan ittifaki na sahabbai shin da nassi ne daga annabi ko ko a zaɓin sahabbai ne to bari mu ji dalilan kowanne ko da a gurguje ko da ba mu kawo dalilan duka ba wa dalilu ala ithbati hadin nassi dalili akan tabbatar da shugabancin abubakar da nassi akhbaru hadisai ne waɗanda adda wannan ra'ayi da hadisai sun kai wannan ra'ayin min zalika daga cikin hadisan da nan nuna cewa annabi ya nassanta game da shugabancin abubakar ma asnadahu al-bukhari akwai hadisin da imamu al-bukhari ya zo da shi da isnadi an jubair ibn mut'imin qala daga jubair dan mut'im ya ce atat imra'atun nabiy sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo ma annabi ira da amincin Allah tabbata gare shi bayan ta gama mai bayan sun gama maganganu fa amaraha an tarja ilai sai ya umurce ta ta dawo inda yake baki kun fahimta qala sai ta ce ara'aita bani labari ya manzo Allah in ji to in nazo fa lam ajirka ban same ka ba ka annaha turidul maut kamar tana ne in nazo ne iskan maka mutu ka ce in dawo baki tunda rayuwa ga hannun Allah take in nada ne iskan ma baka nan yaya zan yi qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in lam tajidini in baki same ni ba fa atti ababakar kita inda abubakar sun ka ce to wannan nassi ne daga annabi ishara ce kamar ishara ce annabi kai bayan wucewa tai wa zai mai gurbi ne abubakar don haka in kin zo baki iskan min bata inda yake shi za a sawa khalifa kun ji wannan amma annabi ya fito da yace sai inda Abubakar matsayin khalifa yace mata kaga bai fito karara ba to shine an-nassul khafi kaga sai dai muna iya fahimtar kenan kamar yana nuna bayan wucewa tai Abubakar zai mai gurbi ne sai ya ciki ta inda yake amma dai bai fito karara ba yace don shi zai zama ba shi zai asa khalifa bayana ko yace ku kallaci hadisin ku gani madalla wa zikr lahu siyaqun akhar kuma wannan hadisin an ambata mai wani tsari wa ahadisu akhar da kuma wasu hadisai wa dhalika nassun ala imamatihi malla yace wannan nassi ne akan shugabancin sayyidina abubakar amma nassul khafi wa hadithu hudhayfa ibn al-yaman haka hadithun hudhayfa dan yaman shi ma yana ishara game da shugabancin abubakar qala hudhayfa yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace iqtadu bil ladaini min ba'di ku yi koyi da waɗannan biyu waɗanda za su zo bayana su wane ne Abubakar wa Umar Abubakar da Umar annabi ya umurci al'umma ta gaba daya da waɗanda annan raye da mu da zamu biyowa ba yace duk mai koyi da waɗanda za su biyowa bayanai menene ma'anar waɗanda za su biyo bayanai kaga muna iya fahimta cewa waɗanda za su yi shugabanci bayan wucewa tai in mun kai fahimtar nan mun kyauta ko ba mu kyauta ba an kyauta to kaga ni amma kuma da yace ku yi koyi da waɗanda za su zo bayana yace khalifofi su za su zama khalifofi bayana yadda cewa za su biyo ba kaga nassul khafi kenan kaga wannan duka ishara ce yake muna iya fahimta in muna da hankali cewa lalle sai ga su kun bayan wucewa tai Abubakar yazzan bayan wucewa Abubakar Umar yazzan sai mu zan ce to kenan abin da yake nufi kenan bayan wucewa tai su za su zama shugabanni rawahu ahlus sunan ahlus sunan na ruwaito wannan hadisi da Tirmidhi da Ahmad sunan ruwaito kuma hadisi ne sahihi kun ji biyo wasu sahihai na an Aishata radiyallahu anha wa an abiha yazo cikin Bukhari da Muslim daga nana Aisha yarda Allah tabbata gare ta da ita da mahaifinta qalat Aisha ta ce dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya shigo inda nake fil yawmil ladhi buda fi cikin yinin da anka fara mai rashin lafiya ciki nai yinin da ya fara rashin lafiya ta ajali to yinin nan ya shigo inda nake faqala sai yace mini idi ili abaki wa akaki take kirawo mini mahaifinki Abubakar kenan wa akaki da dan uwanki Abdurrahman ibn Abubakar kenan kun fahimta yace take kirawo mini mahaifinki da dan uwanki me za ai an kirawo su hatta aktuba li Abubakar kitaban haddan rubuta mu Abubakar wace takarda takarda game da me game da fadilolin sallah ko sunnonin arwallah ko game da mene kun kace game da shugabanci in rubuta mai takarda bayan wucewa ta kawai wanda yayi jayayya ga wanda nin nada nan amma ya faɗi haka nan karar cikin hadisin ku kallata muna mu dai za mu iya fahimtar haka nan kaga annasul khafiyu kenan kun fahimta sun makala bayan ya umurci Aisha ta tayi ta kirawo mahaifinta da dan uwanta don ya rubuta mishi Abubakar takarda sannan sai manzon Allah ya ce ya aballahu ke ba sai ke kire shi ba ya aballahu Allah ya kiya wal muslimuna haka musulmi sun ki wani ya zan shugaban su illa Abubakar don haka ba sai an rubuta takarda ba sai ya fasa rubuta takarda kaga bai rubuta ba kenan amma yayi niyyar rubutawa don Allah in za mu yi adalci duk da yake ba a bayyana mana takardar me zai rubuta amma don Allah mi zai faduwa ga raya cikin abubuwan da anka aiko shi da su akwai abinda bai faɗi ba kaga shi za mu dauka kenan ba wani al'amari ne na addini ba game da shugabanci ne dan rubuta mu Abubakar takarda ya aje don in mutu kawai wanda ya jayayya da shi sai ce kai ba sai an rubuta ba matsayin Abubakar kowa ya san matsayin Abubakar ya aballahu Allah ya ki wal muslimuna da musulmi illa Abubakar sai Abubakar me Allah da musulmi sun ka ki shugabancin wani wanda ba Abubakar ba Allah ba zai bari ba musulmi ma ba za su yarda a sa wani wanda ba Abubakar ba dan ku ba sai an rubuta takarda wa'annan duka ba na soshi bane amma boyayyu waɗanda ake iya fahimta wa fi riwayatin cikin wata riwaya annabi yace falla ya dama ufi hadal amri damiun sai ki kirawo mini Abubakar domin in rubuta mai takarda falla ya dama fi hadal amri damiun domin damiun wani mai tsammani wani mai kwadayi falla ya dama kada ya tsammani fi hadal amri ga wannan al'amari na shugabanci fi hadal amri ga wannan al'amari wani al'amari na shugabanci rubuta mai takarda in bashi ya aje akwai rai akwai mutuwa koda na mutu ya fitar ka wani makwadaici ya zo ya jaya da shi amma dai bai rubuta ba wa fi riwayatin cikin wata riwaya qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace idi ili abdurrahman ibn abubakar ta yake kirawo mini ke Aisha ta yake kirawo min dan uwanki Abdurrahman dan Abubakar la aktuba li Abubakar kitaban domin in rubuta mu Abubakar takarda la yukhtalafu alayhi wanda ba za a yi sabani akai ne ba takarda game da me game da shugabanci kaga waɗannan duka ishara ce annabi sallallahu alaihi wasallam kai sun makala sannan dai bayan ya ce sai ya ce kuma ta yi zamanta sai ya ce ma'azallahi ke ina neman tsaron Allah an yaftalifal mu'minuna mu'minnai su yi sabani fi Abubakar da Abubakar ina neman tsaron Allah in Allah ya so Allah bai bari shi amma anan wa ya aballahu ga waccan riwaya wa ya aballahu wal muslimuna illa Abubakar wa ya aballahu wal muslimuna illa Abubakar to shine nan yace ma'azallah ina neman tsaron Allah an yaktalifal mu'minuna mu'minnai su yi sabani fi Abubakar da Abubakar sabani game da ni game da shugabanci kuma insha Allah ta'ala haka an kai ba su yi sabani ba waɗannan duka mina na annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ishara ce yake yi kaga nassi kenan kafi bai hito kwalan kwalan ba amma dai in dai ga hankali kuma ga adalci kuma babu hasada wannan ta isa kamar annabi ishara ce yake wa al'ummar sa game da shugabancin Abubakar bayan wucewar sa ina fatar kun fahimta sai dai in kiyayya ta shiga gaba da hasada ta biyo baya to wannan komai ana iya batawa. Allah ya tsare mu daga gare su. Wa ahadithu taqdimihi fi salati, hakan ga hadisan gabatar da Abubakar da lokacin da rashin lafiya ajali ya kama annabi, kwa da rashin lafiya yawa annabi nauyi ya zanko masallaci bai iya fitowa, wa annabi ya umarta ya limanci mutane. To ku faɗi cikin musulunci in ka cire tauhidi akwai abin da an gaba ga sallah, to ya annabi ya amince ma Abubakar game da rukuni mafi girma bayan tauhidi shine abin jibuna karkar kana wasa da farci. In ya amince ma musulmi Abubakar jagorance su ga rukuni mafi girma shine sallah, to me zai hana me ya illa ga Abubakar jagorance su ga abin da ya shafi shugabanci, limanci bishi ma ba shugabanci bane ka gani. Shine yace wa ahadithu taqdimihi, da kuma hadisan gabatar da shi Abubakar fi salati ga sallah, mashahuratun, wadanda yake mashahurai ne ma'rufa kuma sanannu. Kun fahimta? Akwai sanda Aisha tace bare ni dan gwada in gani shin Abubakar dai yake nufi ko ko hadda wani. Sai ta zo yace ke umarci, tace mai annabi mutane na can lokacin sallah yayi ana yace ke umarci Abubakar ya jagoranci mutane. Sai tace annabi ka san Abubakar sanyin zuciya gare shi, taushin zuciya gare inda da ya tsaya matsayin ka kuka bai bari ma yayi karatu. Kace Umar yace ni cike umarci Abubakar. Sai nace annabi ce bari a sa Umar, yace a sa Abubakar nace. Yayi tsayi ne. Kaga wannan duka ba ishara bace. To in annabi ya yadda muna da Abubakar ya jagorance mutum yana raye, don Allah muna tsoron gamuwa da Allah in mun ce Abubakar ya ci gaba bayan wucewar annabi. Muna tsoron Allah ya tambaye mu don me mun ka jagorantar da Abubakar. Kace muna nan duk inda muna nan zamu goye baya ko zamu yi tawaye. Duk zamu goye bayan shugabancin Abubakar. Ina fatar kun fahimta. Kuma da azzara ba mu ga laifin waɗanda na sa Abubakar ba. Allah shi musu rahama duka. Wa huwa yaqulu, shi kuma annabi yana cewa muru Abubakarin falli salli bin nas, ko umarci Abubakar yawa mutane sallah. Awun kwanukan da yayi cikin rashin lafiyar ajali kafin Allah shi karbi rayuwa tai, Abubakar da ci gaba da jagoranci. Don haka ishara ce ga mi annabi ya yadda mu al'umma tai Abubakar jagorance su ga rukuni mafi girma shine sallah. Ina fatar kun fahimta. Wa qarruja fi zalika, an dawo ma annabi da magana game da haka marratan ba'da marra, shudi bayan shudi an dawo mai da magana ana cewa annabi Abubakar kuka yayi mai yasawa ne ko, to shi annabi dai yayi tsayi ne dai cewa ku umarci Abubakar, da dai bai ce a cire shi ba, yace ku umarci Abubakar wa mutane sallah. Fa salla bihim, Abubakar yayi sallah da mutane muddata maradin nabi sallallahu alaihi wasallam, tsawon lokacin rashin lafiyar annabi har Allah wa annabi wafaci. Don haka an ce yayi tazarce mi'a illa. Wa fi sahihaini, ya zo cikin Bukhari da Muslim an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala, daga Abu Hurairah ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, yace naji manzon Allah yana cewa baina ana na'imun, wata rana ina mai bacci, mafarki ne annabi yayi ko, ra'aitu ni sai ni ga kaina ala qalib, inda wata rijiya, ita ce qalib alaiha dalona, akwai guga inda rijiya ta, fana za ta sai ni dauki gugar gani ɗebin ruwa min ha daga rijiyar, masha Allah gurgurun abin da Allah ya so. Thumma akhadha ibn abi quhafa, bayan na gama diba sai dai ibn abi quhafa ya karbi guga daga gare ni, don Allah gugan nan ta me sai ce in ba shugabanci ba. To sai ibn abi quhafa, wane ne ibn abi quhafa? Sayyidina Abubakar, mahaifinsa shine Abu Quhafa, Allah shi musu rahama, sai ya karbi gugar daga gare ni ko, fanna za'a min hashi ma ya ɗebi ruwa daga rijiyar, zanuban guga guda au zanubai ko guga biyu, zanub bi fatahi zali wallahum zanuban mithla zanubi ashabihim, suna da guguna su kafirai irin gugunan mutanen su, guga nan shine zuciya cikin ayat, amma zanub in zalun ta zo da fataha, guga in ta zo da damma, zanub shine zanubai, to wannan fataha gare ta. Fanna za'a min ha, sai Abubakar ya ɗebi ruwa daga rijiyar, zanuban guga guda au zanubai ko guga biyu, wa fi naz'ihi da'afun, annabi ce amma akwai rauni ga ɗebowa ce, wallahi ya gafir lau, Allah ya gafarta mishi. Kun fahimta? So mastahalat garban, yan gugar da aka ɗiban ruwa sai ta juya kawai ta rike ɗaya ta koma katon wasaki. Kun fahimta? Fa akaza Ibn al-Khattab, sai ɗan Haddabi Umaru kenan radiyallahu anhu, sai ya karbi gugal ta koma babban wataki yanzu. Annabi ya ce falam ara abqairiyyan minan nas, ban taba ganin mai ban mamaki cikin mutane ba. Asalin abqairi garin aljannu, abqar garin aljannu. To duk abin da ya bada mamaki ya saba ma al'ada sai a ce mai abqairi. Abin da ya bada mamaki abu kamar abin da aljannu sun kai, kun fahimta? Sai ya ce falam ara abqairiyyan minan nas, ban taba ganin ban ga mutum mai ban mamaki daga cikin mutane ya fari wanda ke jawo ruwa firyahu irin ibar ruwan Umar ba. Umar ko ya saka ta yin wasa kin ga yayi ta debowa yana shayar da mutane, yayi ta debowa hatta da rabban nasu, har sai da mutane sun haka bai adana inda matsugunan rafin masu ki adan as-salatu fi ma'adinil ibil. Ina ne ma'adinil ibil? Matsugunan rafin ma. To ka gari jiyanan in dabbobi sun kasha ba sai su koma inda suka gurhani ba, su gurfana. To ma'ana ya ɗebi ruwa ya ba kowa, kowa ya sha, sassun kaje sun hukuma can inda raƙuma ke tsugunnawa, gargin raƙuma. To yanzu wannan ɗiban ruwa mi zan fassara shi? Annabi ya ɗebi ruwa sai ya miƙa ma Abubakar guga. Abubakar ya ɗebo da rauni, Allah ya gafarta mishi, ɗiba ce tana da rauni, bai ɗebo da yawa ba. Sai ya ba Umar, Umar shi ya ɗebo zai yawa. Mi zan fassarawa in ba shugabanci ba? Bayan Annabi ya wuce sai Abubakar ya tsuri ya taho. Abubakar da mutum ne mai sanya hali, shi ko ka san sanya hali ga komai sai ya shiga. Mai sanya ko wa'azi yake zaka iska lalacin nan ya shiga. To sanya halin nan. Mai sanya hali ga komai haka shi ko dan zafi ko sallah yake sai kaga alamar zafi gare ta. Balle a ce mai zafi yayi wa'azi. Kun fahimta? To shine sanya halin nan na Abubakar ya shiga har ga mulkin, sai yayi mulki zan rauni. Kun fahimta? Shine Annabi ce Allah ya gafarta mishi. Kaga dama Abubakar bai dade ba wata shekara biyu da watanni. Kuma zamani ne dama sanya hali gare, don haka abubuwa duka mafi yawa ba a bude garuruwa da yawa ba zamani ne. Shi gurgurdan hadukan al'umma ya kokari, waɗanda na ridda ya dawo da su. Shi ya kokari. Bayan ya wuce sai Umar ya karba. Umar shi kullun sanda tai, shi ba wai kai lahi ka zaba ma Allah daidai da sahukar karka ce bai ce ba, ya sai ya kwalla ma sanda kawai ce gyara kawan nan. Sanda tai kullun tana nan ka hada tai. Kun fahimta? To sannan duk wasu super powers na duniya, Rom, Farisa, Habasha, duk zamanin Umar an kare waɗannan daulolin. Duk zamanin Umar a duk wani su kasa super power waɗanda ke ji da kansu, waɗanda aka ganin su ne super powers lokacin zamanin Umar, an kace su da yaki, an ka kare daulolin sun koma ƙarshen gwamnatin musulunci. Kuma Allah ya bashi lokaci mai tsawo, shekara 10 da watanni. Kaga ya yi Abubakar mai shekara 2 madalla. Kaga ko tsawon mulki an ga baka ai za ka yi abubuwa zai yawa bisa ga wanda duk yadda haka son alheri lokaci dan guntu ai kaga baka iyawa. Don haka yanzu mu tashi tsaye ga addu'a, Allah shi ƙara mu Buhari lahiya. Kaga shekara 4 ba su isa sai yayi tazarci. In yayi tazarci bai canza ba, yana nan ga manhohin ta alheri. Kuma in ya gama kuma sai mu ce a koma ƙara mai wasu kuma.
In bai canza ba amma, in kuwa ya canza mu ce to ya bari haka nan. Kaji, amma dai yanzu ku yi addu'a Allah ya bashi lahiya, bashi lafiya, ya bashi ƙarfin gwiwa, ya ci gaba da ayyukan alkhairin da ya dauko. Ba mu tafi. To ina yake? To kaga wannan hadisi ba mu fassara shi da shugabanci, kaga. Amma dai kuma ba ƙarara bane ko? Kaga duk waɗannan dai nasoshi ne khafiyai. Wa fi sahih, ya zo cikin Bukhari kuma, annahu sallallahu alaihi wasallama qala ala min bari, manzon Allah ya ce yana bisa mun bari nai, kowa na nan kenan ko? Yace law kuntu muttakhadan min ahli al-ard khalilan, shi ko yana nuna falala Abubakar, waɗancan suna nuna ishara da Annabi ya game da shugabanci ne ko? To game da falala taifa, saboda ai ka san mi zai hana mutane su yi sabani, yace wa ya'ballahu wal mu'minuna illa Abubakar ko? To mi zai sa ɗan anka baka shugabanci kowa ya kama baki, in kowa ya san ka cancanta? Amma in akwai mai ganin baka cancanta sai yayi suka. Kun fahimta? To yanzu bayan ya kawo nasoshi masu ishara game da shugabancin da isharar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya game da shugabancin Abubakar, to zai kawo nasoshi kuma masu nuna fallalar Abubakar, waɗanda duk sahabbai sun san da waɗannan fallalolin da manzon Allah ya faɗi da bakinsa mai albarka tun yana raye. To shi yasa da an ka sa Abubakar ba a samu wani wanda ya zo ya ce wallahi bai cancanta ba.
kun fahimta sadda duk an ka sa wanda bai cancanta ba in ana kashe wani sai ya faɗi to wallahi surare ɗaya ne kun kai bai cancanta ba amma Abubakar ba a samu ko mutum guda da ya buɗe baki ya ce bai cancanta ba to me hana musu ya bai cancanta ba saboda falalate da sun ka sani wanda manzon Allah ya faɗi tun yana rayi to yanzu ne zai kawo wa manzon Allah ya faɗi yana akan munbar yace law kuntum muttakhidan min ahlil ardi khalilan da zan riki wani badadai da cikin mutanen duniya lattakhastu Abubakar khalilan lalle da na riki Abubakar matsayin badadai falala ce ko ba falala bace sai yace la yabqayanna fil masjid khawkhatun khawkhatun wata ya karama kofa la yabqayanna kada ta rage fil masjid cikin masallaci bayan manyan kofofi kuma an yi ɗan ƙananan kofofi kowa sai ya daidai ungosu sai ya bude ya karama kowa don in ya toye shortcut sai annabi ce duk ɗan ƙananan kofofin nan a rufe su la yabqayanna fil masjid khawkhatun wata ya karama kofa kada ta wanzu cikin masallaci illa suddat face an rufe ta illa khawkhatu Abubakar sai kofa Abubakar shi ka aban mai babba ne yana nuna daraja ce ko bai nuna ba yana gaba ko bai gaba inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ka aban mai tashi ko bashi ya zanka shigowa ashe ya kai kun fahimta wa fi sunan Abi Dawud wa gairihi ya zo cikin Abu Dawud da waninsa min hadithul ash'ar daga hadisin ash'ar anil hasan daga hasan al-basri an Abubakar daga Abubakar ta anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala za ta yi min wata rana annabi ya ce man ra'a minkum ru'ya cikin ku waye ga mafarki ka san annabi yana da wannan dabi'a ko in an kai sallar asuba sai ya juyo akwai wanda ya mafarki cikin ku in wani ce sai ya faɗi sai annabi ya fassara mai to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yace man ra'a minkum ru'ya cikin ku waye ga wani mafarki fa qala rajulun sai wani mutum yace ana nini mafalki ya manzon Allah me mafalkin da kai yace ra'aytu mizanan naga wani sakeli wanda ake awon nauyin mutane nan ba sakeli na awon ayyuka ba sakeli wanga da aka hawa ana awon nauyi unzila minas samaa an sauko da shi daga sama fa wazinta anta wa Abubakarin sai naga da kai annabi da Abubakar kun hau kai ka hau wanga bangare Abubakar ya hau wanga bangare kun auna farajjata anta Abubakar sai ka rinjaye Abubakar nauyin ka ya shi na Abubakar kun fahimta bayan kun shida sun mawazina Umar wa Abubakarin sai Umar da Abubakar sai sun ka hausu ko farajjata Abubakarin sai Abubakar ya rinjaye Umar wa wazina Umar wa Uthman bayan sun shida da Umar da Uthman sai sun ka hau sun ka auna farajjata Umar sai Umar ya rinjaye Uthman sun marfi a sannan sai an ka dauki sikeli an koma da shi sama ne wannan ke nunawa ashe annabi daga annabi sai Abubakar daga Abubakar sai Umar daga Umar sai Uthman fara'aitul karaha shi marwayacin hadisin ko Abubakar ta yace sai niga kiyama fi wajhin nabi ga huskar annabi fa qala sai annabi yace khilafatu nubuwa wannan ishara ce game da khalifanci na annabci khalifanci ya kasu kashi biyu akwai khalifanci na annabci akwai khalifanci na mulki wa'annan khalifofin annabi ne wa'annan kuma sarakuna ne masu mulki sai yace to wannan khalifanci ne na annabci summa yutillahul mulka man yasha sannan bayan khalifanci na annabci ya wuce sai Allah ya bada mulki ga wanda yake so na fatar kun fahimta ashe ka ga na annabi kaman ma ya fito ga hili yace khilafatu nubuwa khalifanci ne na annabci menene khalifanci na annabci daggare ne wanda zai fara khalifanci sai Abubakar shine khalifa ta na farko daggare sai Umar daga Umar sai Uthman nan in anka ce ya fito ga hili an yi kure ba ai kure ba kuma wannan hadisi ne wannan hadisin sahihi ne akharjahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa sahahu al-Allamah al-Albani fi Sunan Abi Dawud wa Zilalil Janna kun fahimta fa bayyana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya bayyana cikin hadisin da ya gabata anna wilayata haula ya cewa shugabancin wadancan khilafatu nubuwa khalifanci ne na annabci khalifofin manzon Allah ne kenan thumma ba'da zalika mulkun sannan bayan khalifancin annabci sai mulki walaysa fihi dhikru ali sai da cikin hadisin ba an bace ali ba kun fahimta ga Uthman an ka tsaya dan me da ba an bace ali ba la'annahu lam yastami an-nasu fi zamani domin shi ali mutane ba su hadu ba zamani ne lam yastami an-nasu mutane ba su hadu ba fi zamani shi ka hanbe cinin kayaye shugabanci ne ana ta rikitta an kai ta yaki bal kanu mukhtalifi da mutane sun zama masu sabani akwai ma wadanda hayyan mutu ba su yi mai mubaya ba ko lam yantazin fihi khilafatun nubuwa don haka ayyan annabci bai khalifanci na annabci lam yantazin bai tsaru ba fihi gare shi walal mulku hakan ga mulki warawa abu dawud da ayyan an jabirin haka abu dawud ya ruwaito kuma daga jabir annahu kana yahdiz jabir ya zan yana bada labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kalcha manzon Allah ya ce a ran lailata ko ara ko ura uran lailatu rajulun salihun ya zan fassara shi a ran lailata rajulun salihun rajulun salihun wani mutumin kirki ara ya gani al-lailata darin yau me ma'ana ya gani ya gani cikin mafarki cikin bacci yayi mafarki wani mutumin kirki wani mutum salihi yayi mafarki darin yau me yayi mafarki anna ababakarin cewa abubakar ni da bi rasulullahi an sadar da shi da manzon Allah ni da daga nada ne sadarwa alika abu kun fahimta wani mutumin kirki yayi mafarkin cewa an sadar da abubakar da manzon Allah wani da Umar bi Abubakar shi ko Umar an sadar da shi da Abubakar wani da Uthman bi Umar shi ko Uthman an sadar da shi da Umar Abubakar allika shi ga Annabi Umar allika shi ga Abubakar Uthman allika shi ga Umar qala Jabir Jabir marwayi hadisin yace fallan ma kumna me inda Rasulullahi da mun ka tashi da wurin manzo Allah amma manzo Allah bai fassara mana me ake nufi ba bai fassara mana mafarkin ba da mun ka tashi da wurin manzo Allah kulna sai mun ka ce amma rajulu salihu wane ne mutumin kirkin da ya muhalkin nan kun ka sani fa Rasulullahi manzo kai ne yake nufi shi yayi mafarkin kun fahimta wa amma almanudu ba'dahum bi ba'da amma wadanda an kali kasashin su ga sashe su kuma fahumu walatu hadha al'amr su ne majibinta wannan al'amari na shugabanci allazi ba sallahu bi nabiyyi wanda Allah ya ku annabi ne da shi wanda za shugabanci kaga allika abubakar da annabi kenan abubakar shi zama khalifan manzo Allah shi ko Umar allika shi ga Abubakar ashe Umar shi zama khalifan Abubakar shi ko Uthman allika shi ga Umar ashe bayan Umar Uthman zai zama khalifa kaga wadannan duka dai na so shi ne kafiyai ina fatar kun fahimta warawa Abu Dawud da ayyan an samra ibn jundub anna rajulan qala ya rasulullahi wanda yake hadisi ne da ifi ba sai mun karanta shi mu kyale shi to yanzu bari mu tsaya nan wadannan su ne wasu da cikin nasoshin da ya kawo game da hujjar cewa wadannan duk suna nasoshin na hadisi suna ishara ne game da shugabancin Abubakar ko sun yi ko ba su yi ba kaga za mu aje su akan nasoshi nasoshi ne amma kafiyai kaga ba a hito kwalan kwalan ba wa hatajja man qala lam yustakhlaf wanda ke cewa a Abubakar ba a shugabantar da shi ba ma'ana annabi bai yi nassi game da shugabancin Abubakar ba shi ko ya kawo hujja bil khabar al ma'thur da hadisi wanda an ka ruwaito ana Abdullahi ibn Umar daga dan Umar kun fahimta ya kawo hujja da athar wanda an ka ruwaito daga dan Umar an Umar shi ko ya karbo daga mahaifi ne Umar dan Khattabi yadda Allah tabbata gare su annahu qala cewa Umar ya ce da yazo mutuwa an ka ce sanya mana khalifa ka san Abubakar da yazo mutuwa bai mutu ba sai da ya sa khalifa shi yace Umar bayan na mutu kai inji wani yayi jayayya Umar shi ne ba an ka ce an yarda kaga shi Umar Abubakar ya khalifantar da shi kun fahimta to shine da an ka soke Abu Lu'lu a ba majusi ya soke Umar an ka dauke shi an kai shi gida hannu an ka dauki likita ya bashi abin ga me ya sha ya hito ya bashi madara shi ya hito yace yi wasiya lokaci ya kare mutuwa zai kenan ko sai an ka ce samu na khalifa da Abubakar yayi to shine lokacin nan ne Umar ya fadi wannan magana yace in astakhlif illa sa khalifa fa ban yi laifi ba faqad istakhlafa man huwa khairun minni wanda yafi ni ya sa khalifa wane ne yani Abubakar yana ne Abubakar in na sa khalifa na yi koyi ne da wani wanda yafi ni wa illa astakhlif in ma ban sa khalifa ba ne wucewa ta banban muku khalifa ba falam yastakhlif man huwa khairun minni kun ban yi laifi ba wanda yafi ni ya wuce bai sa khalifa ba wane ne yani rasulullahi yana ne manzon Allah to in kaddibi wa ga magana ta Umar wanda ta tabbata daga gare shi ya faɗi haka nan menene ra'ayin Umar ashe manzon Allah bai sa khalifa ba to shi a hujjar ta farko kun fahimta qala Abdullah dan Umar yace fa arabtu da Umar ya faɗi haka nissan annahu hina zakara rasulullahi lokacin da ya ambaci manzon Allah gairu mustakhlim ba bai sa khalifa don ga wadannan san Umar ga take heda ga biyan manzon Allah bai yiwa ya aje aikin manzon Allah ibn Abubakar ga wadda Abubakar ya ga da manzon Allah yana faɗa ga nissan bai sa khalifa wannan yayi ko bai yi ba ga ra'ayin su masu cewa manzon Allah bai sa khalifa ba wanga magana ta Umar ta zan hujja ta zan dalili ko bata zama ba ta zama wabi ma ruwai an Aisha kuma suna kafa dalili da abin da an karoto daga Aisha annaha su illa cewa an tambayeta man kana rasulullahi mustakhlifan wane ne manzon Allah zai shugabantar wa lawis ta khalifa da manzon Allah zai shugabantar da wani kina ganin ki Aisha wa zai ba ashe ya shugabantar ashe ba shugabantar da man lawis ta khalifa da manzon Allah zai sa khalifa man yastakhlifu wane ne zai sanya ashe ya nuna bai sa ba والظاهر ابن الظاهري والله اعلم ان المراد ابن نفي انه لم يستخلف cewa annabi bai sa khalifa ba da ahadin makatubin da alkawari rubutacce bai rubuta ba walau kataba ahadan da ya rubuta wani alkawari la kataba wa Abi Bakar da zai rubuta alkawarin shugabanci ga wani da zai rubuta shi ne ga Abu Bakar bal kar ara da kitabata ya ma ya nufin rubuta ya sun mata raka sannan ya bari ko lokacin da yace wa qala yace ya aballahu wal muslimuna da Allah da musulmi duk sun ki illa Abubakar sai Abubakar kun fahimta kaga wannan shi ma yana nuna annabi bai sa khalifa ba yayi ko bai yi ba to ina yake wala hadha qala Umar saboda haka Umar yace can da ƙasa fi hudubati cikin hudubarsa allati khatabaha wanda yayi hudubar bi mahadarin min almuhajirin wal ansar alhali da muhajirin da lansar duk suna halarce yace anta khairuna yace ma Abubakar game da Abubakar yace ma Abubakar anta khairuna kai ne mafi alkhairin mu wa sayyiduna kuma kai ne shugaban mu wa ahabbuna ila rasulillahi kuma kai ne mafi soyuwar mu duka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walam yunkir zalika minhum ahadun kun ba mutum guda da cikin muhajirun da ansar da yan musanta haka da ba gaskiya na sai yace wacce ma haka nan kana zurbadiya to ba wanda yace kala ashe duk sun yarda kun fahimta wala qala ahadun min as-sahaba hakan ga mutum guda da cikin sahabbai bai ce inna gairu abubakarin wani da cikin abubakar min al-muhajirin da cikin muhajiruna ahqqu bil khilafati yafi cancanta shugabanci min daga abubakar ba wanda yace haka nan walam yunazi ahadun hakan ga mutum guda bai ji yafi khilafati ga khalifancin sa illa ba'd al-ansari sai wani da cikin lansar cikin mutanen Madina dama'an shi ma ba yayi jayayya don yana ganin abubakar bai cancanta ba a'a dama'an yayi ne saboda tsammani fi an yakuna min al-ansar amirun don yana tsammanin shugaba ya kasance cikin su sulan saro min al-muhajirin amirun kuma shugaba ya kasance cikin muhajiruna ba haka sun ka bada shawara ba minna amirun wa minkum amirun wa hadha wannan sa shugabanni biyu ga al'umma musulmi guda mimma sabata butlanu yana daga abinda bacin sa ya tabbata bin nususi da nassoshi al-mutawatira masu yawa annabi daga annabi annabi bai taba yadda ayi shugaba biyu ba har ya ce in an kasa shugaba wani yazo yana jayar ku kashe wannan na baya har da cewa ya kashe ko bai ce ba to kaga ina maganar minna amirun wa minkum amirun kaga bar taso ba ashe shi ma kun ji dalilin dai jayayya ta amma ba yana jayayya game da rashin cancantar Abubakar ba ina fatar kun fahimta to wafil jumla gaba daya dai in ka kere in ka ketare wafil jumla gaba daya dai fajami umman nukila anhu duk waɗanda an ka ciranto daga gare annahu dalaba tawliya ta gairu abubakar cewa ya nemi a shugabantar da wani wanda ba Abubakar bayan mutuwar annabi lam yadhkur hujjatan shar'iyya bai ambaci wata hujja ta shari'a ba kamar suwa yake ishara kamar dangin manzon Allah na jini sun nemi a shugabantar da Ali su ko lansaru sun nemi a shugabantar da Sa'ad ibn Ubada kun fahimta cikin su akwai wanda ya kawo dalili na shari'a babu wala zakar hakan ga babu wanda ya ambaci anna gairu abubakarin cewa wani wanda ba Abubakar ba afdalu minhu yahi Abubakar su dangin manzon Allah abinda sun kace saboda Ali yahi kowa zama kusa ga rai ga zumunta kun fahimta shugabanci na musulunci ana la'akari da zumunta kaga ba zumunta bane su ko lansaru sun kace saboda garin su ne to ai shugabancin musulunci sun mance ya ketar garin su ba garin su sai tsaya ba duk duniyar musulmi ta aka shugabanta ina fatar kun fahimta amma dai nasti na shari'a yace domin Allah yace kaza ko annabi yace ka ba wanda ya kawo aw a haƙu biha ko ko yace wani yahi Abubakar cancanta ba wanda yace haka nan wa inna ma nasha'a min hubbi qabilati duk wanda ka ji ya ayyana wani bayan an ce Abubakar wanda yace ni ko ina ganin wani ya kamata ya zan shugaba wa inna ma nasha'a ya faru ne kawai min hubbi qabilati saboda son kabilarsa wa qaumihi da kuma mutanen sa fakat amma ba don wani dalili na shari'a ba wahum sukuna su kuma kanu ya alamuna duk sun zan suna sane fadal Abubakar game da fallalar sayyidina Abubakar radiyallahu anhu wa hubba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alau da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi mishi kun ji wannan to yace fa fi sahihai ne yazo cikin Bukhari da Muslim an Amr ibn al-As anna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga Amr dan As cewa manzon Allah ba'athahu to yanzu ya gama da shugabancin Abubakar yanzu ya kawo falalar Abubakar ko cewa manzon Allah ba'athahu ya tura shi alaje shi that is salasil ya zan jagora akan rundunar da ake kira zatu salasil sunan wani yaki ne to rundunar da ya tura a su halarci wannan yakin sai ya jagorantar da Amr ibn al-As shine ya jagoranci yakin cikin rundunar akwai Abubakar da Umar sai ya faɗo cikin zuciya ta yaya rundunar da adda Abubakar da Umar manzon Allah ka jagorantar da ni to kenan ashe ni sani abban ya bakila nahi su fa daga manzon Allah kun fahimta to da yadda sai yace bari in kamfanin sai yace inda manzon Allah yace manzon Allah wa kai shi so sai manzon Allah yace Aisha yace a cikin maza nika ni yace Abubakar tasha to daggare sai yace Umar daggare yace Usman yace sai bari haka ne kaga ashe an nuna ko incident sai na bashi to abinda har yanzu irin wutar da bata hita da cikin ku ba har yanzu in yanzu wani abu ya samu shi in ba Allah ba ka rabo kowa ya samu yanzu in aka kawo 10,000 nan to Allah in ka ce a raba nan kowa ya samu kudin ai sun lalace kaga ko naira 1,000 ko 500 ma ba su yi kudi sun lalace amma sai a diba yanzu misali sai a ce to mallan dai kun san bai aikin ko ne bari dauke 5,000 koko sai a ce shi ma dan inno bai aikin ko ne to bari a bashi 2,000 to shikenan da kaga an ba dan inno sai guniya ta shiga to dan inno aka so kai ba a son ka sai wallahi ba ka koma makarantar to dama kudin ya kawo ka ashe dama kudin na kawo ka yana cikin ajin da Allah kafin su taho mun san yau za su taho ha dama kudin na kawo ka to kaga har gobe ba a bar wannan wata ba kuma wato kenan kai tunda an ka ba wani ba a baka ba a son ka kuma kamance ba kai dai abba ababa ku zai yi abba ababa kai dai don Allah abba ababa kwanaki yan siyasa na aiku kujerin maka in kuna tuna sai an ka ba wasu sai sun haka mu gungun wasu ne cancan da ni ce da mi kun kai cancan ta so su hadi da mi to mi sun kai na sun yi wani cancan ta an ba wasu alhali su a su ne cancan ni tunan to mi cancan cece su jo ga hauka yanzu nan duk taron mu na Mina karatu da wa'azi to yanzu in ina da uzuri su wa nika jawo su yi wa'azi duk wanda nika ja in ce so su yi wa'azi lokacin ni tare ban ba sa ko guda ba to wahi su cancanta sai wani wanda ni masa aikin da yake ma zai ce wasu na cancanta amma ba a bashi ba in ba don Allah aka yi sai in kore ma in ce kai ya koma dawowa don gwada mai bai cancanta ba kaga wata kenan kujera goma an kawo yanzu ko munan mutun nawa muke ya za a yi kowa ya samu sannan akwai ma wanda ya adalci kamata cikin su ban dauki ko guda ba ban ba dana ban ba matata ban dauki ko guda ne sai suwa ba amma kuma har yanzu bai hita ba kai mara sawaye saboda an san na siyasa na ya kamata a jawo mallamai a sa su kaga mafi yawa sai na jawo almajirai kanana da yan siyasa da yan agaji suna an ka ba sannan kuma inda an baka da an je ma gida da duwatsu a ce dan ji wani ta haƙi ta Allah shi da shi to kun gani don haka ashe ba wani abu ba a baka ba shi ya nuna an fi so ne ba kaga shi Amr ibn al-As shugabantar sai akan jagorar sai ya dauka an haso ne akan Abubakar da Umar to sai da yazo yayi tambaya sannan ya gano a'a ba haka nan ba kun fahimta to shine Amr ibn al-As yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ba asahu ya tura shi alajin shi zati salasil akan wata runduna ya jagoranci wata runduna da ake kira zati salasil ba sunan runduna bane sunan yakin ne ko to bayan mun dawo fa a taitu sai na zo wa manzon Allah don in yi confirming tunanin da ne cikin zuciya fa qultu nace ayyun nasi ahabbu ilayka ya manzon Allah cikin mutane wace soyayya zuwa gare ka qali sai ce Aisha Aisha qultu sai nace aminar rijali da cikin maza fa qali ce abuwa ubanta qultu nace thumma man sannan wa qala Umar sannan Umar wa adda rijalan yadda kidan ya wasu mazaje hayyo ba an bashi suna kun fahimta to kaga waɗannan dai duka duk dai suna nuni game da fallar Abubakar ina ganin mu bari haka nan saboda wasu shigo ko to haka dai kaga ashe kenan dangane da waɗannan don Allah in musulmi sun shugabantar da Abubakar kuma in sun ce yahi kowa falala da cikin sahabbai sun yi kuskure in ahli sunna sun kaga ba mu yi kuskure ba to Allah shi kara musu rahama yace thumma li Umar ibn al-Khattab sannan shugabanci bayan wucewar manzo Allah ba yace Abubakar ba shine na farko to daga Abubakar fa thumma sannan li Umar ibn al-Khattab shugabanci bayan wucewa Abubakar ya koma ga Umar dan Khattabi ko ai wa nuthabbitul khilafa muna tabbatar da shugabanci ba da Abubakarin bayan Abubakar radiyallahu anhu li Umar ga Umar radiyallahu anhu wa zalika wannan ko shugabancin Umar bi tafwid Abubakar al-khilafata ilayhi saboda dan ga bada shugabancin da Abubakar yayi zuwa gare shi tun Abubakar na raye ya bayar da shugabanci yace bayan na wuce ga shugaban ku wattafaqil umma da kuma ittifaqin da al'umma sun kai ba'da bayan Abubakar alaihi akan Umar kaga saboda sun san darajar Umar ko kaga Abubakar yayi musu wasiya da ya wuce kun ba san da wasiyar ba wafada'iluhu falalolin Umar radiyallahu anhu ashhar sun hi shahara mai an tunkar daga amsanta su ba mai musanta falalolin Umar wa'annan ya toga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama illa mu'anidun mutakabbirun hasidun wa akatharu mai an tuzkar kuma sun fi yawa daga a ambace su ba ma sai an ambace su saboda yawan su komai da kikancin ka san falalolin Umar ko amma dai bari mu kawo wasu an ruwaya an Muhammad ibn al-Hanafiya an ruwaito daga Muhammad ibn al-Hanafiya wane ne Muhammad dan Hanafiya dan sayyidina Ali wanda ya haifa da koyan gassa Hanafiya Hanafiya mahaifiyar Muhammad ce maimakon a jingina shi ga uba ne sai anka jingina shi ga uwa tai dan me dan a bambanta shi da jikokin manzon Allah ɗiyan na na Fatima shine Muhammad dan Hanafiya dan sayyidina Ali ne Hanafiya sunan uwarsa ce to an ruwaito daga Muhammad dan Hanafiya annahu qala yace qultu li abina ce ma babana nace masa yadda na Ali kenan lokacin siyasa ta fara rikicin shugabanci ya fara shigowa ko fa qultu ya abati ya babana man khairun nas ba'da rasulillahi wane ne mafi alkhairin mutane bayan manzon Allah don ya jiwo suna cewa shi Ali shine mafi alkhairin mutane bayan manzon Allah sai ya tambaye Ali yace wane ne mafi alkhairin mutane fa qala sai Ali ce ya bunayya aw ma ta'rifu ka sani ba fa qultu la ni ta gaskiya ban sani ba qala sai ce Abubakar sai da na Ali ne fa yace Abubakar shine mafi alkhairin mutane bayan manzon Allah qultu nace thumma man sannan wa qala Umar da gare sai Umar bai ce sannan ni ba wa khashitu an yaqula sai na ji tsoron yace thumma Uthmanu fa qultu nace thumma anta sannan kai ko faƙale sai Ali ce ma ana ni ban kasance ba illa rajulun minal muslimi face mutum nake da cikin musulmi saboda tawali'u shi ma mai daraja ne amma saboda tawali'u in kai abin kware ne ba kai zaka je wanda duk kaje na gida da kai ne wallahi ba kowa bane kuma ya gama gida da kai ne Allah ya tade shi ya faɗi bari mutane su faɗi ma ni ne mallama ne ko doctor ko wanda nace ma doctor yace professor nace sorry professor sai da biya ba kuma malami ne na sunna sai da ta kuce ne doctor yace professor ne nace sorry sai da ta kuce professor
sai ka gani to kun ji wannan wannan ba fallala Abubakar bace fallala ce ko wa taqaddama qawluhu sallallahu alaihi wasallam kuma kada ku manta maganar annabi ta gabata hadisan Abu Dawuda dai annabi ya ce ikita du bil ladaini min ba'di koyi koyi da waɗannan biyu waɗanda za su zo baya na su wane ne Abubakar da Umar wannan ba fallala Abubakar da Umar bace wa fi sahihi muslimin ya zo cikin sahihi muslim an ibn abbas radiyallahu anhu ma qal daga dan abbas ya ce wada ya umar ala siriri lokacin da anka soke umar Allah ya mai wafati kun fahimta sai anka dauki umar anka azabe su gado ne gadon mi amuku to fatakan nafahu an-nas mutane sun ka zagaye shi yad'una suna mai addu'a waya sununa suna yabon alkhairi ga waya salluna alayhi suna mai salati qabla an yurfa gabana a dauke shi akai makabarta ko a dauke shi akai inda za a yi mai sallah wa ana fihim wane ne ke bada labari dan abbas ko wa ana fihim dan abbas yace ina cikin su ina cikin mutanen falam yuruni ba binda ya firgitar da ni illa bi rajulin sai dai niji wani mutum kada akada bi manki bi ya kama ka fada ta min wara'i ta bayana sai dai wani mutum da bayana ya kama ka fada ta falsafata illa sai ni waiwayo zuwa gare shi fa yaza huwa ali ashe sayyidina ali ne ko fata rahama ala umar sai umar ya nemi rahama Allah ga ali ya nemi rahama Allah ga umar ya ce Allah shi wa umar rahama kenan me ma'ana jawo ka fada ta da yayi wata magana yake son fada min da ni waiwayo sai ya ce Allah shi wa umar rahama shi ali wa qala kuma yace ma khalafta ahadan ya kai umar inji sayyidina ali yace baka bar wani mutum guda ba ahabba ilayya wanda an mafi soyuwa zuwa gare ni an alqallah in hadu da Allah bi misli amalihi da kwatancin aikin sa minka kamar kai wai wallahi alayhi ci gaba da cewa ina rantsuwa da Allah in kuntu la azunna da ma na zan ina zaton an yi alqallah Allah ya sanya kama sahibai ka tare da abokananka da ya tambaye izinin Aisha yana son a turbude shi yana so a turbude shi nan tare da abokai tace ta yi izini yace dama ni wallahi na san ina zaton Allah zai sanya ka tare da abokananka wadhalika wannan ko anni kuntu kaseeran ma da yawa ma asma'u rasulullahi da yawa nake jin manzon Allah inji Ali da yawa nake jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kula yana cewa ji'tu nazo ana wa Abubakarin wa Umar da ni da Abubakar da Umar wada khaltu na shigo ana wa Abubakarin wa Umar da ni da Abubakar da Umar wa kharajtu na fita ana wa Abubakarin wa Umar kullu suwa in hannun dama nayi fa in kunta la arju lalle na zan ina fata in ji Ali aw la azunna koko ina zaton an yaji alakallahu ma'ahu ma Allah ya sanya ka tare da su magana sayyidina Ali kenan ko wa taqaddama hadisi Abi Hurairah kuma hadisin Abu Hurairah ya gabata firo ya Rasulullah game da mahurkin da manzon Allah yayi sallallahu alaihi wasallama wa naz'ihi da min alqalibi da debo ruwan da ya daga rijiya thumma naz'a Abubakar da debo wanda Abubakar yayi thumma sahalatu dalo sai guga ta juya garban ta koma babban wasaki fa akhadha ibn al-Khattab sai Umar dan Khattab ya amshe ta falam ara abqariyan min an-nas annabi ya ce ban taba ganin mai ban mamaki da cikin mutane ba yanzu yana ibar ruwa naza Umar irin ibar ruwan Umar hatta da rabban nasu har sai da mutane sun hakai bi a dannin matsugunnan rakumma wajin sahihai ne ma hadisi Sa'id ibn Abi Waqqas qala haka yazo cikin Bukhari da Muslim daga hadisin Sa'id ibn Abi Waqqas yace ista'adana Umar ibn al-Khattab ala Rasulillah Umar wata rana ya nemi izinin ya shiga inda manzon Allah wa inda hu nisa'un min Quraishin gun manzon Allah ko da Umar yazo ashe akwai wasu mata na Quraishawa yukallimna suna magana da manzon Allah aliyatan aswatu wannan sautukan su ya dauka suna cewa manzon Allah iyaya ga kunni kun fahimta kan shi annabi karimci gare bai iya tsawata su sai ga Umar suna jin sallama Umar wallahi ko sai an jima ba su yi manzo Allah ba sun ka shige cikin gida annabi ya kama da rayar ce wargi wargi wuri gare suna jin sallama Umar sai sun ka hada cikin gida tun da zuko suke nan sun sha manzo Allah kai da yaya alhadis har zuwa karshen wati cikin hadisin fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da Umar ya shigo ya ga abinda wadancan sun kai wadancan sun hada cikin gida da jin murya Umar ba su bari ya iskan musu ba yace ihi ibn al-Khattab ma dalla dan Khattabi wallazi nafsi bi yadi ina rantsa da wanda rayuwa ta take ga hannu nai malik yaka shaytan
shedan bai taba haduwa da kai salikan fajjan ka shiga wata hanya ba illa salaka fajjan faci ya shiga wata hanya gaira fajjika sabanin hanya ka bai yadda ku haɗu ko ba shedan balle balle agent ne kaga mutane ne da jinka sun ka fada cikin gida duk wanda bai tsoron Allah ana tsoro ne madalla wa fi sahihaina aidan an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu annabi azan yana cewa kad kana fil umami qablakum muhaddathun cikin al'ummomin da nagabace ku wadanda ake ba labari ake wa ilhama kenan sun kasance cikin bani isra'ila akwai mutanen da Allah ke wa ilhama sune muhaddathuna fa in yakun fi ummati minhum ahadin in daya da cikin zai kasance cikin al'ummata fa inna umar ibn al-khattab minhum umar yana cikin su alam ibn wahab ibn wahab yace tafsirul muhaddathuna mulhamun wadanda ake wa ilhama kaga wadannan don haka ɗan an shugabantar sai bayan Abubakar an yi laifi to mu ga ra'ayin mu ahli sunna shine shugaba na biyu sakan khalif thumma li Uthman radiyallahu anhu sannan bayan ucewa Umar kuma sai shugabanci ya komo ga Uthman yadda Allah tabbata gare shi ai wata batul khilafa shugabanci ya tabbata ba da Umar bayan Umar li Uthman ga Uthman radiyallahu anhu ma wa qasaq al-Bukhari Imam al-Bukhari ya tsaro qissata qatl Umar qissar yadda an haka shi Umar da yadda an ka zabi shugaba bayan mutuwa Umar wa amra shura ko wa amra shura da kuma wa amra shura da kuma al'amarin mashawarta yadda sun ka Umar ya samu shawarta su shidda ya hada su da dan Umar yace amma dan Umar zai halarta dai faci sifan dai bai da haƙƙi ga zaben shugabanci ku shiddan ga nasa hukutai ku zaben makan ku shugaba kun fahimta wal mubai'a da yadda an ka zabo su shura sun kai ittifaki ga Uthman da yadda wal mubai'atu li Uthman da yadda an ka wa Uthman mubai'a fi sahihi Imam al-Bukhari ya kawo cikin littafi ne sai al-Bukhari fa ahabbtu an usari da ina son in kawo ta kamar rawa hadis sanadi kamar yadda Bukhari ya kawo ta da isnadi ne ga tanan kissa ce mai tsawo mun yota da cikin Bukhari go sai mu tsaye tare to min fada'il Uthman daga cikin falalar Uthmanu al-khassa wadda yake banta da ita banda falalar da ya samu cikin sahabbai banda falalar da ya samu na zamanin cikin khulafa'ur rashidun tashi da yake bantacciya kaunuhu kasancewa tai khatana rasulillahi surukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alabna tai akan ƴaƴansa biyu ƴaƴa mata biyu na manzon Allah annabi ya auren mu Uthman don Allah in baka yadda da mutuncin mutun ko imani ne kana bashi auren diyarka to manzon Allah ya dauki ruqayya ya ba Uthman ranar da an kai yakin bidan rannan tan mutu rannan Allah ya hade manzon Allah farin ciki da bakin ciki ga farin cikin an ce ka hirai ga bakin cikin mutuwa da yaji shi ya hana mu Uthman ayi tahiya badar manzon Allah ce tsaya kula da ita don koda an kai ta jikin yayi mata nauyi yace tsaya kula da ita kun fahimta tunda annabi yace mai tsaya kalu sai an karba ganima badar ta daga shi to bayan ta mutu sai an ka dauko kaunarta Ummu Kulthum an ka bashi ita ma tan mutu manzo Allah ce wallahi da ina da wata dana baka wannan daraja ce ko a ce kai sarakuci da manzo Allah akwai sai an shi a saboda hasuda sai ai ba diyan riko ne mun yadda da Allah bari taslimul jadal mun yadda diyan riko su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaddara diyan yan uwa ne kai ko bola da ya samu su ba dai manzo Allah rike su ba wai wali takasu manzo Allah wa ba Uthman ashe ya nuna ya yadda da Uthman ko bai yadda ba da yadda manzo Allah ya rika da uwarka washi kai ku uwarka wai wali takatta ha fa da dai ta ba da rashin ta hadi wai ba ai ba daya ne na dan riko ne shawara kai yan banza dan riko da yadda manzo Allah ya rika ba ta uwarka ba da ta wadan shi'a ba to tunda ita war rike ta in ba shi dan ba tama ta yi to daga cikin falalar Umar wanda yake banta da ita kaunuhu khatana rasulillah kasancewa ce surukin manzon Allah alamna tai akan ayya biyu na manzon Allah shi yasa ake kiransa dhunnuraini ma abuci haske biyu ya aure ruqayya bayan mutuwa ta ya aure Ummu Kulthum wa fi sahihi muslimin kuma yazo cikin sahihi muslim an Aisha qalat daga Aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam multaja'an fi baiti wata rana manzon Allah yayi gincire cikin gidansa kwancin yan sarki gincira ko ka shifan anfasa zaihi ya kwari cinyoyi nai ausa kai ko ya kwari kwabri nai fasa adana abubakar can sai ga abubakar ya nemi izini ya shigo fa adana lahu annabi ya mai izini wa huwa ala tilkal hali annabi na akan wannan hali bai canza ba kun fahimta bai gyara zane ne ba fata haddasa abubakar ya shigo yayi magana da yakai ya fita sun masa adana umar can sai ga umar shi ma ya nemi izini fa adana lahu annabi ya mai izini wa huwa kadhalika annabi na nan bai gyara ba kun ko san dusa rakunne ne ne ko ya aure dayan su fata haddasa shi ma yayi firar da yake ya fadi maganganun da yake ya fita sun masa adana usman can sai ga usman shi ma ya nemi izini fajalasa rasulullah manzo Allah ta hi zaune wasa wasa ya bu yadda da tawahi ne da tawahi ne ya gyara Allahu akbar fada kala usman ya shigo fata haddasa shi ma yayi zancin da yake ya fita fallan ma karje da ya fita qalat aisha sai aisha tace ya manzon Allah da kala Abubakar ya shigo falamta hatashalahu baka damu da shi ba walamtu balihi baka kula da shi ba ma'ana baka gyara yadda kake ba thumma da kala Umar shi ma Umar ya shigo falamta hatashe baka damu ba walamtu balihi baka kula ba baka kula da shi ba thumma da kala Usman sannan Usman ya shigo duk sarakunnan ka ne fajalasta ka tahi zaune wasawaita sayabaka daidaita tawahinka ya an kai kenan ka haso ne bisa gare su faqala yace ala astahi bazan ji kunya min rajulin ga mutumin da tastahi minhul malaika malaiku ke jin kunya saba daidai da malaiku suna kunyar Usman to me yasa me yanda bazan ji kunya wanda malaiku ke jin kunya tai ba wannan shi ya nuna Usman ya yi abokan da Umar jama'a ku lura kowane da babban Allah da fallalar da Allah yayi mai riƙe taka ka gode ma Allah shi kuma wancan kakka musanta mai tashi to shi an mun ka ki abinda sahabbai sun kai kenan sun kai waye gari tsakanin su suna mutunta juna yanzu Aisha ta ji haka akwai wanda za a yi tare da Usman ga bakin manzo Allah ta ji haka sannan kowannen su ya ji wata magana wani kalami na kware da manzo Allah ya ga mutum wani akwai wanda za a yi rena shi to shikenan ka shi kuma ya ji abinda manzo Allah ya taba ce maka shi ma sai ya girma kai ka girma shi ya girma ka haka son kawai gari suna mutunta juna amma mu abinda an gare mu kowa bai da girma illa ni don haka ban ganin girman kowannen ku ni dai da sannawa to tunda ban ganin girman ku ko abadan ba za ku ganawa ba sai an kawai gari mu ko ba mai girma kai ka sokan ni in soke ka kai kai min kallo hadarin gaji ni ima kallo hadarin ba mai ganin girman wani to kaji bambancin madasa kowa kai ne dai yake kokarin gida dawa almajirai kuma mallamin su dai in bancin mallamin Najeriya ba mallami kuma san ƙarya ce shi ma mallami ya san ƙarya ce dawo ta tala kun fahimta to kaga kowannen su yana da darajar da yake banta da ita dalika fadlullahi yutihi man yasha kaga yanzu nan za mu ce to kenan tunda Abubakar ya shigo annabi bai gyara zama sai da Usman ya shigo kenan Usman ya yi Abubakar girma ga annabi ko alama kowa dai da nashi matsayi ina fatar kun fahimta to ina yake wajin sai kuma ya zo cikin Bukhari lamma kana yawan bai'atul ridwan ranar da an kai mubaya'a ta bai'atul ridwan sanda an kai sulhun hudaybiya wa anna usman radiyallahu anhu ba akan usman an kai ta ba cewa kahirin makka sun kashe shi usman kana kad ba asahun nabiyyu annabi ya aika shi ila makka zuwa makka wa kanat bai'atul ridwan bai'atul ridwan ta kasance ba adama zahabu usman ila makka bayan usman ya tafi makka to bayan kowa ya ga mubaya'a da manzon Allah ko فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد هلم الناس يا النبي يا حقا يتي هذه الأثمان شما أثمان قاتاشنا دن يا مصر إشارة شا أثمان بي متو بدن وان دي متو انا مبايعة سي النبي يا مبايعة سي من زوان الله ييك مرحكا قد هنو يتي هذه هي الأثمان وانا هنو أثمان ني فد رب بها لا يدي سي يبقى هنو نيقودا أكان هنو نيقودا فقال يتي هذه الأثمان كاقونا يتما فللاشي ina fatarkun fahimta da dai sauran fallalolin Usman don haka bayan wucewar Umar in sahabbai sun shugabantar da Usman sun yi kuskure ba sai kuskure ba thumma li Ali ibn Abi Talib sannan daga Usman kuma bayan Usman ya wuce sai shugabanci ya koma ga Sayyidina Ali da Abi Talib wannan ita ce aqida ta ahlus sunna shugaban farko shine Abubakar bayan Abubakar sai Umar bayan Umar sai Usman bayan Usman sannan kun fahimta ai wa nuthabbitu al-khilafa ba'da Uthman li Ali muna tabbatar da shugabanci bayan wucewar sayyidina Uthman muna tabbatar da shugabanci ga Ali radiyallahu anhu ma lamma qutila Uthman lokacin da an haka shi Uthman wa baya annasu aliyan mutane sun kawa alimu baya a sar imaman haqqan sai ali yanzu shugaba na gaskiya wajiba da'a wanda a wajibi a wada'a kun fahimta wa huwa al-khalifatu shine khalifa fi zamanihi a zamanin sa khilafatun nubuwa khalifanci na annabi kama dalla alaiya hadisa safina kamar yadda hadisin wani sahabi da ake kira safina ya dalilantar al-mutaqaddim zikiru wanda hadisin ambato ne ya gabata annahu qala cewa shi safina yace safina sahabi ne yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace khilafatun nubuwa khalifancin annabta khalifofin annabi kenan salatuna sana za su khalifancin annabci za ta kai har shekara 30 thumma yuti Allahu mulkahu man yasha sannan bayan khalifancin annabci ya wuce sai ayi mulki ayi sarakuna masu mulki wayannan ba khalifofin annaba annabi bane thumma yuti Allahu mulkahu sannan Allah ya bada mulkin sa man yasha ga wanda yake so to yanzu annabi ya ce khalifancin annabci shekara 30 ko yace wa kana khilafatu Abi Bakr khalifancin Abubakar As-Siddiq ta kasance sanata ne shekara 2 wa 3 ashirin da wata 3 su yayi kulisa ha muna Abubakar ya yi shekara 2 da wata 3 wa khilafatu Umar khalifancin Umar kuma ashar sinina shekara 10 wa nisfan da rabi shekara 10 da wata 6 da su ne 10 da rabi ba to hada su da shekara 2 da wata 6 shekara 12 da wata 8 kuna biye wa khilafatu Uthman khalifancin Uthman kuma itna asharata sana shekara 12 12 da wata 8 ga 12 da wata nawa 12 da wata 9 ga 12 shekara 24 kenan da wata 9 ko wa khilafatu Ali shi kuma khalifancin sayyidina Ali arba'u sinina shekara 4 wata 20 da wata 9 shekara 24 da wata 9 ga shekara 4 24 ga 4 kaga shekara 28 wata 9 can ga wata 9 wata 18 shekara guda kenan da nawa da wata 6 shekara guda da rabi ko haka yake to shekara guda can mun ce shekara nawa 28 kaga 29 kenan da rabi ko shekara 28 da rabi 29 da rabi madalla to ina yake wa khilafatu Ali arba'u sinina wa wata 29 ko wa khilafatu Hasan shugabancin Hasan 26 wata 6 shekara 29 da rabi ga wata 6 na Hasan kaga shekara 30 ce to bakin Hasan nan shugabancin khalifancin annabci ya kare wa awwal mulukil muslimina farkon sarakunan musulmi Muawiya dan Abi Sufyana yadda Allah ya tabbata gare su da shi da mahaifinsa kaga Muawiya ba khalifa ne na annabi ba a mai mulki ba sarake ne wa huwa khairu mulukil muslimin duk cikin sarakunan musulmin da an kai shi yafi zama alkhairi sahaban annabi ne sahabi ne dan sahabi lakinnahu sai dai shi inna ma sara imama haqqan ya zama shugaba ne na haqiqani lamma fawada ilayhi al-hasan ibn ali al-khilafa lokacin da hasan ya bashi shugabanci hasan bayan mutuwar ubanai sayyidina ali ina ubanai yayin mulki kufa da yaga an kashe umar madina an kashe usmanu yace to baraka gani tunda dai madina abinda yasa yan tawaye kalakari da ita madina hurmita ba a zubar da jini sai ya kwashe hidda kwata mai sheta kukanci don da ya ga wata ya iskan mincan sai dalilin mai da hidda kwata kufa kuma ji an kabe shi ma an kashe shi kun fahimta da lokaci ne yayi to shine bayan ya mutu sai mutanen Kufa sun kawo Hassan dane mubaya'a bayan mutuwar Ali sai Hassan an kawo mubaya'a Hassan yayi wata 6 sai rikici ya barke dama akwai rikici tsakanin Muawiya da Ubane ko to haka yanzu Ubane ya mutu sai rikicin ya komo gare shi ba shi yake rikici ba kuma to Hassan yana dan yaro mun karanto cikin Bukhari da Muslim to Hassan na dan yaro bai koyi wayo ba wata rana manzon Allah ya hau munbari sai Hassan ya bi manzon Allah bisa munbari manzon Allah na zanne bisa munbari mutane na cikin masallaci manzon Allah ya kalli jama'an masallaci ya kalli Hassan ya kalli jama'an masallaci ya kalli Hassan mina na ya kai sun ya kai ya jawo hankalin kowa wata magana ya kasance ya game da Hassan ya kalli jama'a mazallaci ya kalli Hassan, Hassan na dan yaro
sai yace masa innam ni hada sayyidun garwaya Bukhari garwaya Muslim innam ni hada na sayyidun kun ga dana wannan kaga jikan ka danka ne yake innam ni hada sayyidun dana wannan da kuka gani shugaba ne wala allah zai yi wa Allah an yuslaha bihi ya sulhanta saboda shi baina ta'ataini azimataini min almuslimin tsakanin jama'a biyu manya na musulmi to Hassan na dan yaro annabi ya ga magana to sai ga shiwa ya girma har ya zan khalifa ya mai gurbe ya hau khalifancin ubanai sai rikici ya barke yace mun duwa biyu ka amo ya aika min Muawiya me haka zargi na yace abban ka ne ka zargi yace to yana ya mutu don haka ni ba shirin ki in yi abin gaba me haka so shugabanci ko ce yace to a tawa ayi sulhu ɗebo su da cikin jama'a kan yin ɗebo nawo sai an ka ɗebo an kai matsaya ga inda za a haɗu an ka haɗu an kai a daidaita an ka ki daidaita yace shin me haka bancin shugabancin akwai wani abu yace jama'a don Allah ko yan kuɗin bashi an ka ce ba mu yadda ba yace to ni zan bashi sai ya kire Muawiya yace na yi ma mubaya'a na ban ma shugabanci ni ban rikici to da baki nan an ka samu kawari sai zon ka ce Hassan ya ridda ya kwashi kaya ne da kufi ya dawo Madina ya zama ni ne shikenan to kaji da an kai Muawiya zan khalifa sai dai wuta ta mutu daura ko kasuwa an ka hadu ba a wacewa sai an kaura tsakanin yan goyen bayan Ali da Muawiya in wurin dauran aure an ka hadu sai an kaura ko ina yace ni ina tsoron Allah ya kama ni da zubar da jinin al'umma a zubar da jinin wani da cikin al'ummar annabi saboda ni Hassan ni ba ni fata wannan don haka sai yayi murabus yan ba Muawiya da Madina ya zama ni ne ya cocce ba shine Hassan din ba dikan manzon Allah ya sulhanta al'umma ko bai sulhanta ba to shine yace lakinnahu innama sara imaman haqqan ya zan shugaba na haqiqani lamma fa wada ilayhi al-hasan ibn ali al-khilafa lokacin da Hassan ya bashi shugabanci fa innal hasan hasan bai'ahu ahlul iraqi mutanen iraqi sun yi mai mubaya'a ba da mota abiyin bayan mutuwar mahaifi nai ali thumma ba'da 26 sannan bayan wata 6 da hawa nai fawada al-amr sai ya bayar da al'amarin ila Muawiya zuwa ga Muawiya ya murabus ko fa zahara sai duk kaulin nabi don haka gaskiyar maganar da annabi ya to Hassan na yaro sai ta bayyana yace innam ni hadha sayyidun dana wannan da kuka gani cewa da Hassan shugaba ne wai yuslihu Allah bi wa sayyuslihu Allah bi da sannan Allah zai sulhanta saboda shi bayyana sai a tayini tsakanin bangarori biyu azimataini manya min almuslimina da cikin musulmi duk yaya annabi ya kira su musulmi don haka wanda da yace bangaren Muawiya ba musulmina ba yayi kore wanda yace bangaren Ali ba musulmina kaga duk musulmina rikicin da an kai al'amari ne kawai na shaytan Allah ya gafarta musu wal qissatu wannan qissa ta mubaya'ar Muawiya da ya ba Hassan ma'rufatun fi mawdi'iha sanan nace a wuraren da take cikin littafin tarihi fal khilafatu don haka shugabanci sabatat li amir almu'minin Ali ibn Abi Talib ya tabbata ga sarkin musulmi Ali dan Abi Talib ba'da Usman bayan mutuwar Usman bi mubayatis sahaba ba da wasiyar manzon Allah ba a da mubayat da sahabbai sun kai mai sai wa Muawiya ta imbancin Muawiya ma ahli Sham ta da mutanen Sham amma da Muawiya da jama'a ta na Sham su sun kiwa Ali mubaya'a wal haqqu ma Ali amma gaskiya tana tare da Ali ya shi su gaskiya fa inna Usman radiyallahu anhu domin Usman mu ketare wannan ina yake mu ketare wannan mu ce ga falala Ali rikicin da ya faru ne ba mu ko sun ji ne mu Allah tsare mu da gare shi wa min fada'il amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib daga cikin falalar sarkin musulmi Ali matis sahiha ne akwai abin da yazo cikin Bukhari da Muslim an sa ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu kun ga ban dai faɗa maka komai game da rikicin su ba ko wanda dai yasa baki ne shi ya jiyo babu romo Allah ya tsare hannuwan mu bamu shiga ba muna roƙo Allah ya tsare halsunan mu kasu shiga yace daga cikin falalar sayyidina Ali akwai abin da yazo cikin Bukhari da Muslim an sa ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu qal sa'd ibn Abi Waqqas yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ali aliyan manzon Allah yace ma ali anta minni kai ali gare ni bi manzilati haruna min musa kana matsayin annabi haruna ga musa me ya matsayin haruna ga musa waziri ne to yanzu sai mu tambaya bayan mutuwar annabi musa haruna ya gare ai haruna ya rige musa mutuwa ashe kenan ba wannan ba tana nuna bayan mutuwar manzon Allah ali zai zama khalifa ba don a koma ma tarihi a gani Haruna shi ya fara mutuwa sannan Musa ya mutu. Haruna bai zan khalifa don haka wannan ba khalifa take miki ba. Matsayin Haruna waj'alni waziran min ahli Haruna afi. Kaga wasli waziri ne kun ba mai musun sai da na alena cikin waziran manzon Allah. Yace anta minni kai gare ni bi manzilati Haruna min Musa kana matsayin Haruna ga Musa illa annahu sai dai bambanci kawai la nabiyya ba adi babu annabi bayana kai ba annabi bane. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yawm khaybar kuma ranar da anka yakin khaybar manzon Allah yace kamar yau da mareci gobe za an yaki yau da mareci yace lawdiyan nan rayata gadan gobe in Allah ya kai mana rai lawdiyan nan rayata zan bayar da tuta wanda duk ya rike tuta ba shine jagoran yaki ba sarkin yaki to zan bayar da tuta rajulan ga wani mutum yashibullahu wa rasuluhu wanda yake yana son Allah da manzon sa wa yashibullahu wa rasuluhu da Allah da manzon sa duk suna son sa. Allahu akbar. Kala shi marwayacin hadisin yace fata dawalna laha sai mun ka rinka nuna tsawo gare ta da an ka zo gobe an ka taru sai mun ka kama haka don a gane mu a ce zo ka dama dogo ne wane ne ya rawaito hadisin kun ka sani Umar ne madalla dama dogo ne sai kama don a gane shi ne fata da mun ka nuna mun ka kama mika tsawo laha gare ta don shi ba don ya jagoranci ba don ya cika wannan siffa mutumin da ka son Allah da manzo Allah da manzo suna son sa kowa na son ya cika wannan siffa ai ko sai annabi ya diba ya diba wanda ya so ya ba bayanan don ka san riga fa da ba shi ne samun sarki ba bayanan kun fahimta. Fa qala sai manzon Allah ya ce ud'uli aliyam ina ali an ka ta ali bayanan ya ce ku ce ku kire min shi yana cin ido ne mai ciyo yace ku ce ku kira shi fa wuti ya bi an ka zo da shi arma da yana ciyon ido duk sun cadi yana zuwa fa ba saka shi aina sai annabi yayi tofi ga idanun sai karanta addu'a ya tofa ku binciko mana wace addu'a ta ya tofa maganin ciyon ido shikenan sai idon alison ya koma garau kawai bai taba ciyon ido ba na haka na baku assignment ku binciko mana addu'an nan kun fahimta in kuna iya gano ta wada fa arrayata ilaihi wato abin hankalinsa ya dauki sun mance ba tambaye muna annabi wace addu'a ta yi ba wada fa arrayata ilaihi sai ya bada tutar fa fataha Allahu alaikum Allah ya bada nasara ga hannun Ali kaga ashe da bakin manzon Allah sheda daga Bukhari da Muslim manzon Allah yace Ali yana son Allah da manzo Allah da manzo suna son sa to me zai hana mu ahli sunna mu so shi a wallan ma nazalat hadhihi alaya haka ma lokacin da wannan aya ta sauko inda Allah ke cewa faman hajjaka fihi min ba'd ma faman hajjaka fihi min ba'd ma ja'aka min alhaqi ko min al-ilm min ba'd ma ja'aka min al-ilmi fa qulta ala nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil ayat mubahala fa naj'al anatallahi ala al-kadhibina duk wanda ya jayayya da kai annabi ga sha'anin addini min ba'd ma ja'aka min al-ilmi ba abinda yazo ma na ilimi fa qulce musu ta'alu kutahu kutaho ku kanku na do amna ana mu kira ƴaƴan mu amna akun da ƴaƴan ku ku kira wa naku ƴaƴa mu kira wa namu wani sa'a na wani sa'a kun ku kira wa matan ku mu kira wa namu wa anfusana da mu kan mu anfusa kun da ku kowa ya tebi abin ga ahli ne ko fa naj Allah anata la thumma nabtahil sannan mu yi addu'a mu kankan da kai mu yi addu'a shine mubahala a kankan da kai ayi addu'a fa naj Allah anata la al kadimi mu sun yaskinuwar Allah tabbata akan masu ƙarya ku zo ayi mubahala. To da wannan ayat ta sauko da a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ali sai manzo Allah ya kire Ali wa Fatima ta da Fatima wa Hasanan da Hasan wa Husainan da Husain fa qala yace Allahumma haula ahli Allah ga ahli na da yace haka war ruwaito hadisin yace akhrajahu muslimun muslimu dan shi litan shi a ne ko na sunna ne ko madalla. To yanzu bayan an ruwaito wannan akwai yadda za a yi wani ahli sunna malaman sunna na rojo akwai yadda za a yi kuma a ce ahli sunna suna kiyaye da su ya nuna kenan waɗanda suna cikin ahlin manzon Allah ko ahlul bait to shi ya nuna kuma su ɗaya ne wannan hadisi ne to mu koma mu Qur'ani shi ko ana maganar matan manzon Allah sai ya magana ahlul bait
shi ma don ka san su ma matan suna daga cikin ahlul bait kun fahimta to to kaga wannan dai yana nuna falalar Ali ko to kaga to yanzu bayan wucewar sayyidina Usman Ali mai wannan falala in sahabbai sun yi mai mubaya'a sun yi kuskure wannan ita ce aqidar mu ahlus sunna bayan wucewar manzon Allah wa adda haƙƙin shugabanci Abu Bakar daga rai sai Umar daga Umar sai Usman daga Usman sai Ali wannan ijma'i ne na ahlus sunna sannan wahumul khulafa'ur rashidun to waɗannan hudu Abubakar Umar Usman Ali radiyallahu anhu sune ake kira khulafa'ur rashiduna khalifofi shiryayyu khalifofin wa khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal a'immatul mahdiyuna kuma sune jagorori masu shiryarwa ga su shiryayyu ga su masu shiryarwa taqaddama al hadithu thabit fi sunan hadisi ya gabata wanda ya tabbar cikin sunan wasahu tirmidhi imam tirmidhi ya inganta shi an al-bari ibn sariya daga irba dan sariya kala yace wa adana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mau'izatan baliga manzon Allah yayi mana wa'azi wa'azi wanda ya isa matuka zarafat min hal uyun idanu sun zuba da hawaye saboda wa'azin wa wajilat min hal qulub zukata sun kamu da tsoro sun ji tsoro saboda wa'azin fa qala qa'ilun sai wani mai magana yace ya rasulullahi ka anna hadhihi mau'izatun wadda'in wannan wa'azi kamar wa'azin mai bankwana fa ma za ta ahadu ilaina to me za ka yi mana wasiya fa qala manzo Allah yace usikum ina muku wasiya bi sam'i da saurare wa da'ati da da'a gawa ga shugabanni fa innahu domin yadda al'amari yake manya ishminkum duk wanda ya rayu daga cikin ku ba'adi bayana fa sai rakta lafan katira da sannu zai ga sabani mai yawa subhanallahi sabani ga me ga addini to in sabani yayi wai ta ina mafita annabi yace fa alaikum bi sunnati ina umurninku da bi sunnata shine mafita don haka ba sabani ba duk mai sabani ya dibe ya barke sunnar manzon Allah ka hita da cikin sabani to inda matsala take ko da sabani ya to baka san da sunna ba izala dai haka kake karatu kun fahimta don haka tashi ayi karatu shi ya izalat wa qul li imalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mukmin ku yi tai ku yi aiki babban aikin harkun da zai cikin musulunci shi a karatu kuma in ka je ka yi karatu ni ban ce ka dauko da halar ko qawaidi ko iziya ko risala sai ka dauko littafin hadisi na manzo Allah karanta shi a karatu sai kai shekaru da daruruwa baka san sunna ba in kana karatu mai amma sai a dauka karanta bulugul marami a karanta riyadus salih a karanta bukhari da muslim da abu da tirmidhi da sa'i da ibnu majah da muwatta malik da masu kama da su a littafin sunna su dauke da sunnonin manzo Allah waɗancan bayani ne na sunnonin ga in ga maciji ba a biyar sawu to ka gani to Allah ya shiryar da mu to ina yake yace fa innahu yadda al'amari yake manya ishminkum duk wanda ya rayu daga cikin ku ba adi bayana fa sai rakta lafan katira da sannu zai ga sabani mai yawa Allah ka tsare mu daga sabani in sabani yayi wai ta ina mafita yace fa alaikum bi sunnati ina umarnin ku da biyar sunnata wa sunnatul khulafa'i da sunnah khalifofi ar-rashidina shariyayu al-mahdiyin masu shiryarwa min ba'di to kaji inda sun ka samu khulafa'ur rashiduna wa samu khulafa'ur rashiduna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tamassaku biha ku riko da ita sunnan nan wa addu alaiha kuma ku yi cizo akan ta bin nawajil da haƙura wa iyyakum kuma ka shedan ku wa muhdathatil umuri da kirkirarran al'amura fa inna kullu bid'atin domin ku wace bid'a dalalatun bata ce Allah tsare mu daga bid'a ko da ku ya izala ka yanta da bid'a ce bata ce kowa ka yanta ko da ahlus sunna ke yanta ko mutum ya ce ko ya an salafiya ka yanta inda bid'a ce bata ce Allah tsare mu daga bid'a wa tartibul khulafa'ir rashidina jera tsarin jeran ta khulafa'ur rashiduna ajma'ina gaba ɗayan su fil fadali ga daraja ka tartibihim kamar tsarin su ne fil khilafa ga khalifanci yaya suke ga khalifanci Abubakar shi ya awwalan Umar shi asani Usman as-salisu Ali ar-rabi'u ko to yadda kaga tsarin su ga khalifanci haka tsarin su ga daraja yake Abubakar ya yi su daraja sannan Umar shi ka biya sai sannan Usman sannan Ali wala Abi Bakar wa Umar radiyallahu anhu min al-maziyya amma ko cikin su su hudu da Abubakar da Umar suna da karin daraja annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama amarna ina sun ka samu wata domin annabi ya umarce mu bittiba'i sunnatul khulafa'ir rajin da biyar sunnonin khalifofi shiryayyu kaga duk su hudun ko walam ya murna amma bai yi mana umarni fil iktida'i ga yin koyi fil af'ali ga ayyuka ba illa bi abubakar wa umar sai ga abubakar da umar faqala yace iktida'u ku yi koyi bil ladaini min ba'di da waɗannan biyu da abbaya na abubakar wa umar wa farraq ya bambanta bainat tiba'i sunnati tsakanin biyar sunna su wal iktida'i biyan da koyi da su fa halu abubakar wa umar don haka halin abubakar da umar fauka halin usman wa ali yana saman halin usman da ali kun fahimta radiyallahu anhum ajma'ina wa qarruya amma kuma an ruwaito an abi hanifa daga imam abu hanifa rahimahullahu taqdima ali an ruwaito taqdima ali ko an ruwaito taqdima ali gabatar da ali ala usman akan usman akwai daidai ku da cikin ahlus sunna da adda wannan ra'ayi shi ma wanga ibn hazm az-zahiri yana da wannan ra'ayi ali aka daga abubakar sai umar sai ali sannan usman ne biyo baya to kaga an ruwaito wannan ra'ayi daga abu hanifa ko walakin zahirin mazhabi sai dai abinda az-zahirin mazhaba tai shi abu hanifa taqdimu usman shine gabatar da usman ala ali kuma wannan shi addai dai wa ala hada amatu ahli sunna akan wannan gaba ɗayan ahli sunna suke muna tare da su wa qad taqaddama qawlu abdurrahman ibn awfin li ali maganar da abdurrahman ibn awfin yayi ga ali radiyallahu anhuma wa qad taqaddama ta gabata ko menene abdurrahman ibn awfin yace ma ali yace inni kan nazartu fi amrin nas ni na kalli al'amarin mutane inji abdurrahman ibn awfin yana fada ma ali na kalli al'amarin mutane falam arahum banga mutane ya adiluna usman suna daidaita kowa da usman ba yaushe abdurrahman ibn awfin yayi wa magana lokacin da an ka soki sayyidina usman lokacin da an ka soki sayyidina umar yasa su su shidda yace zai zabi shugaba ba ƙarshe an ban mutum uku ba da abdurrahman ibn awfin da ali da usman sai abdurrahman yace to ku yi min alkawari ku sa ni in zabi guda da cikin ku amma da alkawarin wanda duk nin zaba guda zai yi bai a sun kai alkawari sai yace to ku jira ni sai ya shiga gari gungu inda dai iskan musulmi zanne tsakanin ku da Allah da Ali da Usman wa kuma ganin ya cancanta shugaban su kace gaskiya Usman ya yi Ali cancanta ya ƙara haka ya kewo garin Madina duka duk inda yazo ana gabatar da Usman akan Ali da ya dawo sai yace Usman ka hannunka ka hannu yace na imamu bai'a sai Ali an shi hannun Usman ya mai bai'a sai an kai mai bai'a kun fahimta to wa qala ayyuba saftiyani wani ayyuba saftiyani yace man lam yuqaddim usman ala ali duk wanda bai gabatar da usman akan ali ba faqad azara haqiqa ya wulakanta bil muhajirin wal ansar ya wulakanta sabon manzon Allah dan ne domin suna gabatar da usman akan ali to in kace a to ka wulakanta su amma wannan shine ra'ayin ibnu hazm shi yana fara gabatar da ali akan usman shi yasa ma wasu ka zargi ne da shi an ci amma wannan bai sai ya zandan shi'a ba kun fahimta wa fi sahihaini ya zo cikin Bukhari da Muslim an ibn Umar daga dan Umar qala yace kunna naqulu dan Umar yace mun zan muna fadi wa rasulullahi hayy alhali manzo Allah na raye to annabi raye na raye muna cewa abdalu ummatin nabi sallallahu alaihi wa sallama mafi fita da cikin al'umma annabi ba adahu bayan annabi abubakar shine abubakar bisa kunna annabi bai musanta ba thumma umar sannan umar thumma usman sannan usman bisa kunna annai muku wadan haka yana rayuwa ta umman ta muna ba Allah shi yi rahama gare su dukkan su madalla kun ji wannan ko mun yi sahabbai gaba ɗayan su sannan mun zo mun yi kulafa'ur rashiduna to yanzu za mu biyo wa annal asharata alladina sammahum rasulullahi wa basharahum bil janna nashhadu lahum bil janna dan Allah ya kai mana rajibi insha Allah ta'ala Allah ya ƙara rahama ga sahabbai ne ya ƙara tsira da aminci ga annabi ne ya sa mana albarka ga abin da mun karanta ya tabbatar da mu akan aqida ta ahlus sunna